Lil Prince, baby. LSV.
Is the dusky of his star on the mix?
Dilly.
Yeah. What it be?
Mana mama tang in the baru. Yeah. Money no day on ground like black Camaro. Canary na na ayiko Camaro. Jeke tambaya ina the babes asamaru. Umba nibo wakidama musa ala amaru. Ina da abunda siki sojo dole nisu bini. Remana paso apakara Lamborghini. Ina basa assignment kuma ina gara tini. I'm the best kuma ba one day fini. Aya, se isako musu bagi. So okay, musu charge, I'm going deep. Ko ba dagi in kina san ganin mu ya gune kira side. Mana mama tan inda baro. Kashi kula de da inda baro. Dabaru. Har kan nan sai ana dabaru. Dabaru. Ga beautiful girls ba don baro.
Mama's boy. Miti na wani daga jukwai in shiga karo. Amma bari ku ji abin da ya faru. Wai saboda ina kwace musu ƴan mata ne suke so su tada daro. Wai na sace musu zuciya suna wani ta tada jijiya. Wai ƴan matan su sun ce in dai ba ni ba sai da rijiya. I dey put them on a long thing. I forget to tell you something. Nobody say we too fine, but we dey enter their hearts, do strong thing.
Mana mama tan ƴan dabaru. Dabaru. Kashi kuɗaɗe da ƴan dabaru. Dabaru. Har kan nan sai ana dabaru. Dabaru. Ga beautiful girls.